يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasinmu na 29 a littafin al-adabul mufrad littafin al-imam abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari mai rasuwa a hijira ta 256 wato shekara 1180 da suka shige littafin al-imam al-bukhari al-adabul mufrad shine littafi mafi daraja ta wajen karantar da tarbiyyar musulunci muna cikin karshen babi na 85 al-afu anil khadim kuma wannan darasi yana karantar da mu yin tsawa ga bayi da yin tsawa ga masu hidima waɗanda suke ƙarƙashin ka kai musu tsawa hali ne mara kyau kai tsawa ga waɗanda suke ƙarƙashin ka hali ne mara kyau a sunnar manzon Allah za mu ci gaba insha Allah ta'ala daga hadisin 164 haddathana abu ma'mar al-imam al-bukhari yace abu ma'mar ya ba mu labari sunansa Abdullah ibn Umar at-Tamimi amma ana kiransa da abu ma'mar قال حدثنا عبد الوارث يتي عبد الوارث يا بام لاباري شنو عبد الوارث بن سعيد الأنبري قال حدثنا عبد العزيز شي wannan malami عبد العزيز بن صهيب البناني تابعي ne kuma makahu tabi'i ne yayi zamani da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma makahu yana cikin manyan malamai an anasin ya karbo hadisin nan daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda Anas ya bada labari qala Anas yace qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-madinata annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso garin Madina wato lokacin da annabi ya hijira daga Makka ya dawo Madina a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso Madina wa laysa lahu khadimun babu wani mai hidima gare shi babu wanda yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima a gidansa a lokacin da ya hijira daga makka zuwa madina anas a lokacin nan yaro ne cikin yaran madina yaro ne karami daga cikin yaran madina don haka anas yake ba da labari labarin nan yana da muhimmanci musamman saboda ladabin zama da mutane yaya zaka zauna da na karkashin ka wannan dalilin yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda saboda ya bada labari irin zaman da yayi da Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya zauna da manzon Allah shekara 10 yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga babu wanda zai bada labarin halin Annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da shi matukar ba matansa bane fa akhadha Abu Talha bi yadi Anas yace sai Abu Talha ya kama hannuna Abu Talha dinnan mijin mahaifiyar Anas bin Malik sunan Abu Talha tunda alkunya ce Zaid bin Sahlin al-Ansari wato mijin mahaifiyar Anas. Ita mahaifiyar Anas tana daga cikin manyan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam, ana kiranta da Ummu Sulaim, wanda alkunya ce, tafi shahara da wannan alkunya din, ana kiranta Ummu Sulaim. Kuma hadisi ya inganta game da sunayenta guda biyu. Na farko akwai hadisin Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, annabi yana bada labari yana gaya masa sahabbai, ra'aituni dakhaltul janna, ni naga kaina na shiga gidan aljanna. A lokacin da na shiga gidan aljanna, fa idza ana bi rumaisa'i imra'ati abi talha, sai ga rumaisa'u matar abu talha. Kaga a wannan hadisin na Jabir, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da sunanta rumaisa'u, yace matar abu talha wato ita ce mahaifiyar Anas bin Malik. Wannan hadisin na Jabir bin Abdullah yana sahihul Bukhari, kitabu fada'ilis sahaba, hadisi na 3476, da kuma silsilatu sahiha, hadisi na 4405. To akwai riwaya ta al-Imam Muslim, yana kitabu fada'ilis sahaba babun min fada'ili ummi Sulaim, hadisin Anas. A hadisin Anas bin Malik, annabi sallallahu alaihi wasallam yace, dakhaltul jannata, na shiga gidan aljanna, fasami'tu khashafa, sai na ji motsi. Fakultu, sai na ce, man haza, waye wannan? Qalu, sai suka ce, min hazihil gumaisa'u bintu milhan, wannan gumaisa'u ce bintu milhan. Sai yace, ummu Anas ibn Malik, annabi sallallahu alaihi wasallam yace, mahaifiyar Anas bin Malik. Kaga sunayenta guda biyu sun tabbata a hadisai ingantattu. Hadisin al-Imam al-Bukhari ya zo da sunanta guda, ar-Rumaisa'u, daga bakin manzon Allah, ita Ummu Sulaim, Rumaisa'u. Sannan hadisin Anas bin Malik wanda yake sahihu Muslim, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sunanta Gumaisa'u bintu Milhan. Hadisin yana sahihu Muslim, hadisi na 2366. Saboda haka waɗannan sunaye guda biyu sun tabbata babu shakka ingantattu na Ummu Sulaim, amma ta fi shahara da alkunyarta, ana kiranta Ummu Sulaim, ita ce mahaifiyar Anas bin Malik. Anas babansa na asali sunansa Malik bin Nabur, shi yasa ake kiransa Anas bin Malik, Malik bin Nabur. Mahaifin asali mahaifin Anas bin Malik kenan. A lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tasamma hijira zuwa Madina, labari ya isa ko ina, saboda haka shi mahaifin Anas sai ya ce wa matarsa, wato Ummu Sulaim, ya ce mata, ara hazar rajul yuharrimul khamra, shi wannan mutumin da aka ce zai hijira ya dawo garin nan, lallai fa ina da labari, ko ina gani ana tabbatar da cewa yana haramta shan giya. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana haramta shan giya, shi kuma ba zai iya barin giya ba, saboda haka ba zai iya zama gari guda da manzon Allah ba. Fantalaka, saboda haka sai kaura ya bar Madina, hatta at-Sham, ya isa yankin Syria. Fa halaka hunaka, a can dai ajali ya same shi. Saboda haka tunda Malik bin Nabur ya rasu, wanda shine asali mahaifin Anas bin Malik, Allah ya kara masa yarda, sai ta Ummu Sulaim, Abu Talha ya taho yana bukatar aurenta. Anas ya bada labarin nan, yace faja'a Abu Talha yakhtubu Ummu Sulaim, sai ga Abu Talha ya taho yana wato zawarcin Ummu Sulaim, yana bukatan ya auri ita mahaifiyarsa. Fa qalat, sai Ummu Sulaim tace, ma misluka yuraddu, irin ka ba a kin auren sa, saboda babban mai dukiya ne a garin, yana da wadata kwarai. Tace masa, irin ka ba za a ki auren ka ba, saboda kana da wadata, kana da kyau, kana da asali, walakinnaka imru'un kafirun, sai dai abu guda, kai mutum ne kafiri, wa ana imra'atun muslimani, kuwa musulma ce, babu aure tsakanin musulma da kafiri. Wala uridu maharan illa al-islam, ba na bukatan ka bani wani sadaki sai dai musulunta, in ka yarda za ka musulunta, to musuluntarka ita ce sadaki na. Sai ya ce, faman li bizalika, wa kenan wanda zai bada auren? Qalat an-nabiy, tace annabi sallallahu alaihi wasallam, shi da kansa zai bada aure na. Fantalaqa yuriduhu, saboda haka sai gashi ya ta samma majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da ya kusa isowa manzon Allah sai ya ce ja'akum Abu Talha wa qurratul Islam baina ainihi, ga Abu Talha ya tunkaro zai iso gare ku kuma akwai hasken musulunci a fuskarsa, akwai alamar hasken musulunci a tsakanin idanunsa. Wannan yana siyaru a alamin nubala na al-Imam Az-Zahabi mujallal Nabi Shafi na 28 a wata riwaya Sabit al-Bunani yana daga cikin tabi'ai wadanda suka lizimci Anas bin Malik ya kawo labarin nan. Anas bin Malik yace khataba Abu Talha Ummu Sulaym, Abu Talha ya zawarci Ummu Sulaym mahaifiyar Anas. Faqala sai tace wallahi ma misluka ya Abu Talha yuraddu, wallahi irinka ba za a ƙi aurensa ba, walakinnaka rajulun kafirun wa ana imra'atun muslima, sai dai kai mutum ne kafiri ni ko mace ce musulma. Wala yahillu li an atazawwajaka, baya halatta ga gare ni in aure ka. Fa in tuslim fa dhaka mahri, idan ka musulunta to wannan shine sadakina. Wa ma as'aluka ghayrahu, ni ba na buƙatar ka bani komi illa kawai ka musulunta. Fa aslama, sai musulunta. Fa kana zalika mahraha, wannan sai ya tabbata shine sadakin ita Ummu Sulaym. Wannan yana cikin Kitabu Sunan al-Kubra na al-Imam al-Baihaqi, Kitabul Janaiz, hadisin 6977. Saboda haka sai Sabitu bin Aslam al-Bunani, almajirin Anas bin Malik wanda ya bada labarin, yace mu tabi'ai fa ma sami'na bimra'atin qat, yana cewa bamu taba jin wata mata ba, kanat akrama mahran, wacce sadakinta yafi daraja min Ummu Sulaym, fiye da Ummu Sulaym mahaifiyar Anas bin Malik, domin sadakinta shine al-Islam, musulunta. Ba matar da sadakinta yafi daraja irin Ummu Sulaym. Hadisin yana sahihu Sunan Nasa'i, hadisin 3341. Waye ba da auren? Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da dai a ce wannan sadaki bai inganta ba, wanda yazo da musuluncin da ya hana, Allah ya sa mun gane. Kuma Sabitul Bunani ya tabbatar, Sabitul Bunani ya ce ni ban taba jin matan da sadakinta ma yafi daraja irin na Ummu Sulaym ba. Babban tabi'i Sabit bin Aslam ya tabbatar da wannan. Anas bin Malik ya bada labari, wanda ya bada auren shine manzon Allah. Saboda haka yau da za a ce wani ya aikata haka, shin za a ce musuluncin bai inganta ba? Ba, wanda an yi gaban manzon Allah kuma ya tabbatar da shi. Saboda haka don wani ya musulunta akan aure ko wata ta musulunta akan aure, wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba. Mu ci gaba da karatu. Saboda haka Abu Talha shine mijin mahaifiyar Anas, ba asalin mahaifinsa ba, tunda mahaifinsa Malik bin Nadir ya riga ya bar gari kafin ma manzon Allah ya so Madina, saboda shi ba zai iya barin shan giya ba, ya tafi Sham can ya rasu. Abu Talha ya auri mahaifiyar Anas bin Malik. Lokacin da manzon Allah ya iso Madina, sai Abu Talha ya kama hannun Anas bin Malik yace fantalaka bi, ya tafi da ni, hatta adkhalani ala annabi sallallahu alaihi wasallam, sai da ya shigar da ni wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, sai yace ya nabi Allah, ya kai annabin Allah, inna anasan gulamun kayyisun, lallai Anas yaro ne mai wayo, labibun mai hankali, yaro ne mai wayo kuma mai hankali. Idan aka ce labibun, ana nufin aqilun zulubbin, falyakhdumka, saboda haka yayi maka hidima, wato ya zama mai maka hidima, ya zauna a gida yana maka dawainiya, duk abin da kake bukata sai ya gabatar. Kala, sai Anas ya ce fa khadamtuhu, saboda haka nayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima, fi safari wal hadar, a cikin tafiya da zaman gari, ana zauna a gari nayi wa manzon Allah hidima, a tafiyar sama na bishi na masa hidima. Kaga ya nuna cewar ya san halayen annabi sallallahu alaihi wasallam, zamansa a gari da kuma hali na tafiya. Makdamahul Madina, tun isowar manzon Allah garin Madina, dan aka ce makdamahu, ana nufin tun gabatowar manzon Allah ga Madina, tun isowar manzon Allah garin Madina ina tare da shi, ina masa hidima a tafiyarsa da kuma zama na gari, hatta tuwufiya sallallahu alaihi wasallam, har dai manzon Allah ya rasu. To kaga ya zauna da manzon Allah shekara 10, anan zai bada summary na irin zaman da yayi da annabi. sallallahu alaihi wasallam tunda lokacin da manzon Allah ya taho garin Madina har zuwa rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam Anas yana tare da shi a halin tafiya da kuma hali na zama bai taba rabuwa da manzon Allah ba sai ya ce ma qala li shay'in sana'tu bai taba gaya min saboda na aikata wani abu ya ce min lima sana'ata haza hakaza dan me kai wannan haka ba manzon Allah bai taba gaya min ba idan na aikata abu manzon Allah bai cewa dan me kai wannan a haka ba wala qala li shay'in bai taba gaya min saboda wani abu lam asna'hu wanda ban yi ba ya ce min ala sana'ata haza hakaza ne hana kai wannan a haka manzon Allah bai taba yin haka ba wannan shine asali wato takaitaccen bayanin da Anas zai maka naka gane irin kyawun zamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda ke masa hidima tunda Anas yana matsayi mai masa hidima ne labarin sa yana da tsawo babu shakka amma a takaice wannan riwaya da tazo cikin Al-Adabul Mufrad riwaya ce ingantacciya babu shakka tana cikin Muktasarul Shama'il Muhammadiyya littafin Al-Imam Tirmidhi wanda ya rubuta saboda karantar da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin 296 kuma wannan labarin da Anas ya bayar na irin zaman da yayi da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na mai yi masa hidima labarin yana cikin sahihul bukhari kitabul wasaya babu istikdamil yatimi fi safari wal habari idza kana salahan lahu babu istikdamil yatimi fi safari wal habari idza kana salahan lahu al-imam al-bukhari kamar yanda ya kawo hadisin nan a cikin al-adabul mufrad haka ne ya kawo shi a cikin al-jami'us sahih hadisi na 2616 a wancan riwaya da ta zo a cikin sahihul bukhari Anas bin Malik yace qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya iso al-madina laysa lahu khadimun ba shi da wani mai masa hidima fa akhadha abu talha bi yadi sai abu talha ya kama hannuna fantalaka bi ila rasulillah sai ya tafi da ni zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah inna anasan gulamun kayyisun bai kawo kanban labibun ba kamar yadda ya kawo ta a cikin al-adabul mufrad lalle Anas yaro ne mai wayo falyakhdumuka sai ya maka hidima akan haka yasa ibn hajar a sharhin wannan hadisin cikin fathul bari mujallal nabiyar shafin 396 ya yi la'akari da tarjamar da al-imam al-bukhari ya yi ma hadisin da ya kawo bayanin Anas a cikin sahihul bukhari domin al-imam al-bukhari ya ce babu istikdamil yatimi fi safari wal habari ayi amfani da maraya a matsayin mai hidima a cikin tafiya ko a zaman gari idza kana salahan lahu idan ya kasance hakan zai zama maslaha ga shi maraya din ayi amfani da maraya domin abinda zaka lura da shi Anas bin Malik maraya ne tunda babansa ya mutu a kafirci lokacin da mahaifin ya rasu Anas bin Malik bai balaga ba mahaifiyarsa ta auri Abu Talha Abu Talha ya kama hannun Anas bin Malik kawo shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga wannan yaron nan mun shaidi yana da wayo kuma yana da basira wato yana da hankali ka rike shi ya rika yi maka hidima kaga an kawo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam maraya ya rika yi masa hidima saboda haka ashe ba laifi bane idan aka dauki maraya a gida yana hidima amma sharadin sa shine abin da al-Imam al-Bukhari ya faɗa sharadin sa idza kana salahan lahu idan hidimar da zai maka zaka zama maslaha ga shi maraya din ba kai ba idan hidimar da zai yi zaka zama wato maslaha ga shi maraya ba kai ba kaga ya zama taimakon marayan akai saboda haka idan aka ce ga wani maraya a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa hidima kaga marayan shi yake cin riba saboda yana samun tarbiyar manzon Allah yana samun karantarwan Annabi sallallahu alaihi wasallam a karkashin haka yasa malamai suke cewa babu laifi saboda an dauki maraya an ba mu wani malami aka ce malam rike wannan yaro ya rika yi maka hidima amma hikimar ita ce malamin ya karantar da yaron ba wai hidimar kadai bace ya karantar da wannan yaro domin Annabi sallallahu alaihi wasallam karantarwa yake ma Anas bin Malik idan aka ce an ba mu malami wani yaro don yayi masa hidima shi kuma malamin ya karantar da yaron wannan bai saba mu sunnar manzon Allah ba don haka Isa ibn Hajar ya ciro wannan hukunci karkashin tarjuma ta al-Imam al-Bukhari intiza'ul hukm al-mazkur min hadha al-khabar yaktab at-tanfid at-taqyid bima warada fi al-khabari al-mustadalla bihi wa huwa an yakuda inda man yu'addibuhu a dauki maraya a bama wani wanda zai hori yaron zai ladabtar da wannan maraya din wa yantafi'u bi ta'dibihi yantafi'u bi ta'dibihi zai amfana da ladabtar wanda yayi ma wannan yaro kama waqa ali anas fil khidmati an-nabawiyya fa innahu istafada bil muwadabati alaiha min al-adab ma faqa ghayrahu mimman addabahu abuhu anas bin malik maraya ne aka bama annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da manzon Allah yana masa hidima tsawon shekara 10 mecece ribar da Anas ya samu a matsayin sa na maraya ya samu tarbiyyar da uba ba zai iya ma dansa ba domin tarbiyyar da manzon Allah ya masa babu wani wanda zai iya ma wani irin wannan tarbiyya saboda haka ba laifi bane don an rike maraya ya zama mai hidima amma kuma ana kulawa da shi ana masa tarbiyya ana karantar da shi wannan ba laifi bane hadisin Anas bin sahih Muslim na Anas bin Malik inda yazo a Kitabul Fada'il hadisi na 2311 Anas bin Malik yace khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin nayi hidima ga manzon Allah shekara 10 ya fadi yawan shekarun da yayi yace shekara 10 yayi tare da manzon Allah to inda mahallu shahid yake abinda yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi kenan a ƙarƙashin yanda za ka zauna da masu maka hidima idan aka ce masu maka hidima kamar yaran ofis waɗanda ka ɗauka suna maka aikatau a gida da wanda ka ɗauka yana tuƙa ma mota wanda ke ƙarƙashinka shi ake kira al-khadim wanda ke ma hidima wannan shine hikimar da ta sa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin Anas don ya nuna wani irin zama ya kamata kai da waɗanda suke ma hidima Allah ya samu gadi Anas bin Malik sai ya ce ما قال لي اف قط حديث الامام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يچه والله نا رنتسي da Allah bai taba gaya min tsaki ba bai taba yi min tsaki ba tsawon zaman da nayi da shi in aikata wani abu yayin tsaki kaga alamar bai ji dadi ba kenan domin duk wanda ya tsaki yana nuna abinda ka aikata mummuna ne ko kuma bai gamsu da shi ba bai taba yi min tsaki ba sai da Anas yayin rantsuwa wallahi ma qala li uffin qat wallahi manzo Allah bai taba yi min tsaki ba sam nabiyu wala qala li li shay'in lima fa'alta hadha bai taba ce min don me kai kaza ba bai taba yi ba wahalla fa'alta kaza bai taba ce min me ya hana kai kaza bai taba fada ba me hikimar fadin wannan wanda shi zai gwada maka kuskuren mafi yawan mu ta wajen tarbiya domin da yawa muna da hali wato na mita na kushe mu mutum akan abin da bai aikata ba ko abin da ya aikata in bai daidai ba to hikimar anan ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zama Anas ya aikata wani abu mara kyau ya riga ya aikata shi don haka cewa dan me kai amsar da za a baka ba ta da fa'ida Allah ya saka gane misali kana tare da wani ko danka sai ya riga ya laifi da ka kira sai ka ce don me kai kaza amsar da zai baka ɗayan biyu ne ko dai ya baka amsa ta yayi ganganci ranka zai daɗi la kaga za ka daɗa samun ɓacin rai ne ko kuma ya baka amsa akan kuskure nan ma babu fa'ida saboda haka tambayarsa don me kai kaza wanda an riga an aikata laifin ba shi da wata fa'ida ba shi da ma'ana tunda an riga an yi laifin la karka yi tambaya a kai ka bar misali yaronka ne bai dawo gida da wuri ba da ya dawo sai ka ce don me baka dawo da wuri ba idan ya baka amsa ba ta da fa'ida ba mamaki amsa ta ƙara ɓata ma rai da ma baka yi tambaye ba da fida cewa amma misali da ya dawo gida ya yi latti sai ka ce ka riƙa dawowa gida da wuri sai ka yi shiru kaga akwai bambanci tsakanin don me baka dawo gida da wuri ba tana yiwa ma yayi ne don ya ɓata maka rai don haka amsar da zai baka sai ta ƙara ɓata maka rai amma da ya dawo sai ka ce ka riƙa dawowa gida da wuri washe gari ma sai ya ƙi dawowa da wuri karka ce don me la sai ka ce ka rika dawowa gida da wuri kana nuna mar domin ai yana da hankali mutun ne jiya ka faɗi irin wannan yau ma ka faɗa to zai hankali zai gane amma aibun da za a samu shine abinda Ibn Hajar ya faɗa a sharhin wannan hadisi a cikin Fathul Bari a mujallal na 10566 yace yustafadu min haza tarkul itadi ala ma fata kada ka rika yin mita akan abinda aka riga aka yi shi idan ka dauki wannan siffa za a wayi gari ka zama mai faɗa yaranka za su ce baba ya cika faɗa jiya ya min wannan yau ma ya min wannan saboda tambayar faɗa ce amma idan ya zama kana umurni ne fa ai babu mai ladabtarwa ne kaga baba jiya ya ce min ka rika dawowa da wuri yau ma ya ce ka rika da domin ishara ce jagora kake amma in tambaya kai fa a matsayin faɗa kake don haka Ibn Hajar ya ce idan mutum ya zama yana mai tuhuma to za a wayi gari ya zama mai faɗa aibun da zai biyo bayansa shine wannan za ka zama siffar shi domin na ƙarƙashinka ba zai bar maka laifi ba in ma ya yi a halin kuskure ko ko ya yi shi da gangan inda aka ce kana tare da mutum yana mahidima dole sai an samu ya saba maka to idan ko kullun za ka riƙa irin wannan tambaya to za a wayi gari ya zama siffanka ka zama mai faɗa ya zama siffanka kaga an samu na kasu sannan na biyu Ibn Hajar ya ce tanzihul lisani an zajiri wa zammi tsarkake harshenka akan abin da ya shafi tsawatarwa da kushewa domin za a wayi gari mai yawan kushewa kuma kai ma kana da inda kake da kuskure amma in ya zama umarni kake badawa to koda kada da wannan kuskure ba za a aibanta ka da shi ba wasti ina fi khatir al-khadimi bi tarki mu'atabatihi yace saboda haka shi manzon Allah baya yin fada ga Anas bin Malik idan Anas bai aikata daidai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ce dan me kai kaza ba la sai dai ce ka rika yin kaza Allah ya samu gane bambanci tsakanin biyu din nan wanda kuma akasarin mu halin mu akasin haka ne muna gane kamar fada ga na ƙasa kamar tarbiya ce la a hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka riga aka yi laifi fada akan laifin ba halin kwarai bane tunda kana zaune da shi ai gaba ma zai saki saboda haka umarni kawai zaka bada in ka bada umarni kuma ya yadda kai ne na gaba da shi zai kula da wannan umarni da ka bashi Ibn Hajar yace amma anan yana da kyau mu gane idan abin da aka aikata kai ne aka saba ma kenan amma idan Allah ne aka saba ma idan an saba ma wata ka'ida ta shari'a idan ka tattaro hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga akwai inda ya irin wannan tambaya din amma saboda an taka dokar Allah Allah ya sa mu gane idan aka taka dokar Allah annabi yakan ce don me kai kaza dokar Allah aka taka saboda kana neman uzurin mutumin saboda ba naka bane amma idan kai ne aka taka dokarka kar kai wannan tambaya sai dai ka sake bada umarni yace fala yutasamahu fiha li annaha min babil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar irin wannan hadisi ya zo cikin sunan Abi Dawud Anas bin Malik ya ba da labarin misali irin abin da manzon Allah ya aikata wanda zai in kai ne a yau za ka iya tunzura wato Anas sai ya ba da misali na irin zaman da ya yi da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 4772 Anas ya ce kana rasulullahi min ahsanin nasi khuluqan manzon Allah ya kasance yana cikin mafi kyawun hali daga cikin mutane wato yana nufin babu wanda ya kai manzon Allah kyan hali sai ba da misali fa arsalani yawman lihajatin sai ya aike ni wata bukatar sa a wata rana Anas zo ka je min wuri kaza fa qultu sai na ce wallahi la azhabu ni ba zan je ba wallahi ya gaya ma annabi a gaban sa Allah ya sa mu gane a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi ba zan je ba sai Anas ya ce wa fi nafsi an azhaba amma a raina ina da tunanin zan tafi lima amarni bihi nabiyullah game da abin da annabin Allah ya min umarni kala annabi bai ce mar komai ba fa kharajtu hatta amru ala sibyani sai na fita na taras da yara wa hum yal'abuna fi suqi suna wasa a kasuwa ni ma na tsaya muka kama wasa fa idza rasulullah sai ga manzon Allah ya taho ta baya muna cikin wasa ya zama qabidun bi qafaya ya kama bayan wuyan Anas bin Malik wato ya dafa bayan wuyan sa min wara'i ta bayansa fa nazartu ilaihi da na daga kai sai naga manzon Allah ne ya kama bayan wuyana amma ina duba fuskar sa wa huwa yabhaku sai naga yana ta dariya kaga wancan rantsuwar da yaron ya marbe bata mai rai ba wallahi bazan je mai bata wa manzon Allah rai ba. Annabi ya taras da shi yana wasa ya ki tafiya wurin tsakon, manzon Allah ya dafa wuyansa da ya daga kansa bai ga tunzura ba sai ya ga yana dariya. Faqala sai ya ce ya Unaisu, wannan shine na uku. Kabe maimakon ya ce ya Anas sai ya ce ya kai dan Unaisu, karamin Anas, ya kai karamin Anas, kaga na rarashi ne. Izhab haisu amartuka, je ka inda na ma umarni. Ka duba anan ya za a yi Anas ya ce a bazan je ba kuma. To murmushin da ya ma Anas bin Malik, irin lafazi na tausasawa da ya ma Anas bin Malik, sai Anas ya ce qultu na'am ana azhabu ya Rasulullah. Sai Anas ya ce na'am zan tafi ya Rasulullah. Kala Anas, sai Anas ya ce wallahi laqad khadamtuhu sab'a sinin, a wannan riwaya nayi wa Annabi hidima ta shekara bakwai, au tis'a sinin ko shekara tara. Ma alimtu qala li shay'in sana'tu lima fa'alta kaza wa kaza, ba ni iya tuna cewa akwai abin da na aikata wanda manzon Allah ya min tsawa akai. Wala li shay'in taraktu, ko abin da ban yi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hala fa'alta kaza wa kaza. Hadisin yana sahihu Muslim kitabul fada'il, kamar yanda al-Imam Abu Dawud ya kawo shi, yana cewa kana rasulullah ahsana an-nasi khuluqan, manzon Allah ya kasance mafi kyawun hali wato daga cikin mutane. Al-Imam Muslim ya kawo hadisin, kamar yanda al-Imam Abu Dawud ya kawo, hakanan hadisin yana sahihu Sunan Tirmizi, hadisi na 2014. Al-Imam Tirmizi yace hadisin an samu riwayar Aisha da kuma Al-Bara ibn Azib. A sharhin wannan hadisin cikin Aunul Ma'bud, Al-Azim Abadi yace kaifa khalafa amran nabi, anan sai malamai ke cewa to ya akai Anas ya saba umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce je ka wuri kaza, ya ce wallahi ba zan je ba, a gaban manzon Allah. Wa kaifa halafa billahi kaziban, dan me yama Annabi rantsuwa kuma gashi ƙarya yayi. Don zaka ce Anas yayi ƙarya, tunda ya ce wa manzon Allah wallahi ba zan je ba, ya ce amma a raina akwai tunanin zan je. Wa kaifa hamalahu annabiyyu ala zahabi ba'da al-halif, me yasa shi kuma manzon Allah ya bi yaron ya masa umarni ka je inda na aike ka, baya ga cewa yaron ya yi rantsuwa. Yaya manzon Allah bai kyale shi tun da ya riga ya rantse, tun da kaga nan kamar Annabi ya taimaka masa ya warware rantsuwarsa ne. Sai ne malaman hadisi suka ce la duk wannan babu laifi akai, domin me ana magana ne akan yaro karami da bai balaga ba, wanda babu alƙalamin mala'ika akan rubutun aikinsa. Saboda haka yasa manzon Allah bai ma damu da duk abin da Anas ya faɗa ba, yaro ƙarami ne ya rantsuwa ga Allah, babu wata kafara a kansa tunda bai kai balaga ba. Wannan shine sharhin da Imam Qurtubi yayi a littafin sa Al-Mufhim lima ashkala min talkhis kitab Muslim, juz'i na 6 shafin 104, yace wa huwa ghairu mukallafin, a lokacin Anas ba baligi bane. Yasa Anas yake bada labarin yana dan ƙarami ne ya aikata wannan, idan mutum yana ƙarami yana iya aikata fiye da haka. Sau da yawa za ka samu yaro yana ƙarami yakan zagi mahaifinsa da sauransu, musamman gida idan ya zamanto akwai yana tare da yara marasa tarbiyya, ya koyi zagi sai ya zagi babansa. Wannan ba laifi bane, saboda yana ƙarami ne, ba shi da hankali. Inda a ce babba ne, kamar yadda al-Imam Qurtubi ya faɗa, ya ce hadha al-qawlu sadara min Anas fi hali suguri, wannan kalma da Anas ya faɗa, ya faɗa ne lokacin yana yaro. Wa adamu kamali tamyizihi, a lokacin bai riga ya gama wayewa ba. Id la yasdiru misluhu mimman kamula tamyizuhu, wanda ya riga ya zama wayayye ne ba zai iya irin wannan abin da Anas ya faɗa din ba. Wa lam yu'addibuhu sallallahu alaihi wasallam, Annabi bai masa horo ba saboda abin da ya faɗa ala hazal fi'li, bal da'abahu, sai dai ma manzon Allah ya masa wasa. Wa akhadha bi qafahu wa huwa yadhaku rifqan bihi wastiltafan lahu, saboda tausasawa ga Anas bin Malik, manzon Allah ya sani da cewa Anas yaro ne, don haka bai dauka Anas ya yi laifi akan abin da ya aikata ba. Wannan shi yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan. Sai mu je babi na gaba, yace babi na 86, babu idza saraka al-abdu, idan bawa yayi sata. Hadisin 165, haddathana Musaddad bin Musarhad قال حدثنا ابو عوانه, ابو عوانه شيني الامام الوضاح بن عبد الله اليشكري ياغا الحسن البصري دكما محمد بن سيرين ودن من ينتابعيني an Umar bin Abi Salama an Abihi, baban Umar bin Abi Salama shine Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf, jikan Abdurrahman bin Auf, jikan Abdurrahman bin Auf shine ake kira Umar bin Abi Salama. Abdurrahman bin Auf yana cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Huraira qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira ya ruwaito hadisin nan cewa manzon Allah ya ce, idza saraqal mamluku bi'hu walau bi nashi, idan bawa yayi sata sai ka sayar da shi koda da nashu, da larabci. Idan aka ce an-nashu, kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya faɗa, shine yasa yace qala Abu Abdullah, idan kaga an ce Abu Abdullah cikin al-Adab al-Mufrad ana nufin wanda ya rubuta littafi. Qala Abu Abdullah, wato al-Imam al-Bukhari sai ya fassara kalmar an-nashu, yace an-nashu 20, wato nauyin dirhami 20 shi ake kira an-nashu. Idan aka ce an-nawatufa 5 dirahim, nauyin dirhami guda biyar, wal uqiya, da larabci idan aka ce uqiya 40 dirahim shine dirhami idan ya kai 40, kamar da Hausa ne, da Hausa idan aka ce taro aka ce sisi, kaga yana fassara maka yawan kwabbai ne dake cikin wannan kudin. To haka da larabci idan aka ce an-nashu ana nufin dirhami 20, idan aka ce an-nawatu ana nufin dirhami 5, idan aka ce al uqiya ana nufin dirhami 40. Wannan hadisin bai inganta ba, hadisin bai inganta ba, yana da'ifu. Sunan Abi Dawud hadisi na 4412, da kuma da'ifu. Sunan Nasa'i hadisi na 4980, domin abin da ya tabbata a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam shine idan bawa yayi sata matukar ya kai nisabin da za a yanke mar hannu, hukuncin yanke hannu ne a kansa, ba maganar a sayar da bawan ba. In ka duba sharhin wannan hadisi a cikin Aunul Ma'bud mujallal 10-59, wanda shine abin da Abdullah ibn Umar ya tabbatar, kuma abin da yazo cikin mazhaba ta al-Imam Malik, al-Imam Shafi'i da akasarin malaman sunna, ba bambanci tsakanin mai yanci da bawa. Idan bawa ya zama yayi sata, to shi ma ana yanke hannunsa, ba wai maganar a sayar da shi bane, la a yanke hannunsa, wanda shine abin da ya tabbata a shari'a. 87, al-khadimu yuznibu, idan mai hidima ya laifi. Haddathana Ahmad bin Muhammad, haddathana Dawud bin Abdurrahman qala sami'tu Isma'il bin Kasir al-Hijazi. Dawud bin Abdurrahman yace ya ji malamin da ake kiransa Isma'il bin Kasir yana bada labarin wannan hadisi. An Asib bin Laqid bin Sabira, daga Asim bin Laqid bin Sabira, yaron sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yaron sahabin Annabi, shi sahabin sunansa Laqid bin Sabira, Sabira bin al-Muntafiq bin Amir, yaron nasa shi ake kira Laqid bin Sabira. Ya bada labarin abinda ya auku ga babansa, shine Sabira bin al-Muntafiq bin Amir. Kala yace intahaitu ila nabi sallallahu alaihi wasallam, Sabira ba asalin mutumin Madina bane, lokacin da ake taba kuntar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da musulunci ya samu nasaran kasar Larabawa gaba daya, saboda haka ana samun Larabawa suna ta kawo ziyara Madina, suna zuwa mubaya'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna musulunta, ana samun tawaga daga kabilu daban-daban da kuma garuruwa daban-daban. To su ma sai ya zamanto sun bakunci Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace lokacin da muka iso ga Annabi, mun iso ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yamma, lokacin da masu kiwo ke dawowa da awakai, wa dafa'ar ra'i fil murahi, mai kiwon Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kora awakai fil murahi su shiga ainihin shinge, wato wurin da ake tsare su, shi ake kira al-murah. Idan aka ce al-murah ana nufin al-mar'aha, sannan sakhla, wa dafa'a ra'i fil murahi sakhla, mai kiwon Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto yana rike da wato jinjinin akuya, akwai wata akuya da ta haihu, idan tunkiya ta haifi yaro wannan yaro shi ake kiransa sakhla ko akuya ko tunkiya lokacin da aka haife shi ake kira sakhla kamar wato jinjirin abin nan sabon haihuwa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tahsibanna kar kai tamani yana gaya ma shi sabira bin muntafiq wanda ya bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake ce masa kada kai tamani to anan sai shi sabira yake matashiya yace la tahsibanna da kasra wa lam yaqul bai ce la tahsabanna da fatha ba kaga ya nuna cewa da yawa mutane sun saba ambaton kalmar la tahsabanna da fatha yace amma abinda annabi ya faɗa mara harshen da manzon Allah ya amfani shi a wannan lokaci kasra ya kawo ba fatha ba wanda al-Imam an-Nawawi yayi sharhi game da wannan hadisin yace muradur rawi annahu natqa ha huna maksurat as-sini abinda shi wannan sahabi yake nufi shine ya tabbatar mana ga lafazin da ya fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba yanda sahabbai suke kokarin kiyaye irin kalmomin da ke fita daga bakin manzon Allah yace ga abinda annabi ya faɗa saboda karka dauka ai an yi kuskure ne da aka sa la tahsibanna sai yace la abinda annabi ya ce min la tahsibanna bai ce la tahsabanna ba saboda ku kiyaye wannan sahabi ke bada labarin kalmar da ta fita daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana cewa bal ana mutayaqqinun bi nutqihi bil qasr ni na tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya furta wannan kalma ne da kasra ba fatha ba la tahsibanna bai ce la tahsabanna ba wa adami nutqihi bil fathi wa ma'a zalika duk da haka al-Imam an-Nawawi sai yace to karka dauka akwai kuskure ne babu kuskure da wanda yace la tahsabanna da wanda yace la tahsibanna duk ma'anarsu guda amma dai saboda mutane suna yawaita amfani da fatha din kuma ya mazo cikin alqur'ani suratu ala imran aya ta 188 la tahsabanna allazina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'al fala tahsabannahum kaga da fatha ne fala tahsabannahum bimafazatin min al'azab wa lahum azabun alim don haka dan an ce la tahsabanna da fatha ba laifi bane yazo da fatha din kuma yazo da kasra a larabci saboda haka akan samu kalma guda a larabci wacce zaka samu ana kiranta da imma da fatha wani lokaci da kasra wani lokaci ma da bamma a kirata da rufu'a ana samun ire-iren waɗannan kalmomi in ka duba aunul ma'bud mujallad na farko shafin 164 sharhin wannan hadisin riwaya ta al-Imam Abu Dawud mun ci gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace masabira wanda ya bakunce shi lokacin da mai kiwon annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo yana rike da wato jinjirar akuya sabon haihuwa sai manzon Allah ya ce la tahsibanna inna lana ganaman haka ne mi'atan kar kai tamani mu muna da awakai yana tabbatar masa da wata ka'ida irin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lana ganaman mi'atan mu muna da awakai guda 100 la nuridu an tazida mu ba ma bukatar awakan su karu ba ma bukata iyakan awakan da muke so kenan su tsaya a 100 din saboda haka fa idza jaa ar-ra'i bi sakhlatin idan mai kiwo ya dawo mana da sabon haihuwa mai kiwo ya dawo sai aka samu wata akuya ta haihu yana rike da jinjirar akuya zabahna makana hashatan sai mu yanka wata akuya a madadin wannan saboda awakan mu su tsaya dai a guda 100 din nan ba ma son su haura wanda yana daga salon rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma babu shakka akwai hikima ciki saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsoron dagawa ta dukiya saboda dukiya tana da dagawa da kaso da kaki haka ne haka Allah ya faɗa innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna dan adam aka ce ba a ce kafiri kawai ba dan adam yakan fandare idan ya ga yana da wadata haka Allah ya faɗa kuma gaskiya ne kamar yadda Sayyidina Umar yake faɗa, dukiya takan bugar kamar giya, idan baka da ita kana ɗauka in kai zaka yi kaza zaka yi kaza, amma idan ka samu gaba ɗaya sai ka manta, ko da ka rubuta abubuwan da zaka aikata wallahi in dukiyar ta zo sai ka watsi da shi. Saboda haka shi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karantar da mu wata sunna, sunnar ita ce yana da limit na wadatan da yake nema wajen Allah, yana da iyaka abin da yake so. Saboda haka shi manzo Allah iyakar abin da yake so, kada awakan su wuce guda 100. Misali kana iya sa limit, ni nayi wa kaina iyaka dukiyata kar ta wuce miliyan 5, idan ta kai miliyan 5 duk abin da ya haura sai kai sadaka da shi, kai dai ya tsaya miliyan 5 kar ya wuce. Me dalili? Saboda ba kana tsoron in ya haura to akwai dagawan dan da Allah ya faɗa na dukiya wanda dole sai ya same ka. Babu shakka, domin ko da yawan lissafin dukiya aiki ne kanka, tsaron dukiyan kansa shi ma yana shagaltarwa. Yau kana Abuja, gobe kana Sokoto, baka zauna ba bare ka kula da iyalanka, hidimar dukiya tana shagaltarwa ko da kana aikin kwarai. Shi manzo Allah ya sa ma kansa limit na dukiyar kar ta wuce nan. Saboda haka idan mai kiwo ya dawo da awakai da yamma, sai ya zama mai kiwon ya ce, ya Rasulallah, yau an samu akuya guda ta haihu, kaga awakai sun zama 101 kenan ko? Sai ya ce, nemi babban akuya, wannan jinjira ce a ajiye ta, ka nemi babban akuya ka je ka yanka ka kawo mu cinye. Kaga an dawo dai ana nan guda 100. In ma gobe zai dawo wata akuyar ta haihu, manzon Allah zai ce yanka a kai wa makwabtan nan a raba musu. Idan go to abin da ya faru shine lokacin da Sabira bin Muntafiq suka kawo ziyara ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zama ya zo da yamma, ya zo daidai lokacin da mai kiwo ke dawowa, mai kiwo yana rike da sabon haihuwar akuya. Manzon Allah ya ce wa mai kiwon, je ka yanka mana. To shi Sabira da ya taho ai zai dauka saboda shi ne ko? Saboda bakuncinsa ne. Kije sai manzon Allah ya ce, la kar kai tamani dan ka bakunce mu ne muke yanka akuya, kul ba haka bane. Ga dalilin da yasa muke yanka akuya, dan muna da limit na dukiyarmu, in ta kai nan ba za mu wuce, ba za mu bari ta haura ba, amma ka zo daidai gaba saboda ka za a yanka akuya kai ma za ka ci. Mu ci gaba. Fa kana fi ma qala, ya faɗi maganganu masu yawa, amma shi a wannan riwaya da ta zo cikin al-adabul mufrad, al-imam al-bukhari bai kawo hadisin gaba ɗayansa ba, shine sai ya ce fa kana fi ma qala, yana daga cikin abinda manzon Allah ya faɗa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, la taburib ba'inataka, karka da kimatarka, barbaka amataka irin dukan da kake ma baiwarka. Wato kafin su rabu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wasiya, tunda sun kawo ziyara ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kafin su tafi manzon Allah ya mar wannan wasiya ya ce, karka da kimatarka irin dukan da kake ma baiwarka, wanda shine mahallul shahid. Dama al-imam al-bukhari babin nan ya masa suna al-khadimu yuznibu, idan mai hidima yayi laifi. Wannan yana nuna cewa a sunnar manzon Allah ba laifi bane saboda an daki mai hidima, ba laifi bane saboda an daki baiwa. Amma abinda manzon Allah yake cewa, karka daki matarka irin dukan da kake baiwarka, wannan yana cikin littafan hadisai da yawa. Kamar misali sunan Abi Dawud, al-Imam Abu Dawud ya ruwaito hadisin, yana kitabul tahara babun fil istinthar, haka na al-Imam Tirmidhi yana kitabul sawm babu ma jaa fi karahati mubalagati al-istinshaq li sa'im, yana sunan Nasa'i yana kitabul tahara babul mubalaga fil istinshaq, yana sunan Ibn Majah kitabul tahara wa sunaniha babul mubalaga fil istinshaq. Wato hadisin kusan duk ashabu sunan sun ruwaito shi, kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya kawo shi. Yace masa, wa idza stanshaqta, idan zaka sheki ruwa a lokacin alwala, fa balig, sai ka tsananta, illa an takuna sa'iman, sai dai fa in ka zama kana da azumi, amma matukar baka da azumi to idan zaka yi alwala lokacin da ka zo shekan ruwa ka tsananta. Wannan ma kaga sunna ce da mutane ke wasa da ita. Akwai malamin da yake nasiha yana game da abu sunnoni da suka nemi bacewa, sai ya kirga wannan a cikinsu, yana cewa sheƙan ruwa a alwala yana daga sunnar manzon Allah da ta nemi bacewa a yau. Da yawa baya ma sheƙan ruwan la idan ya ɗebi ruwan zai yarfas sannan ya sa hannunsa a hanci ya zubar da ruwan in ya dan sa tafin hannun ya dan zuka kawai la wannan ba sunnar annabi bace ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bace sunnar manzon Allah ya tace idan ka ɗebi ruwa ka wanke hannu da kurkuran da sheƙa wuri guda ne kurkuran nan da ka kurba ragowa kuma hanci ne dan haka ba zubarwa za a yi sannan a sa bayan hannu a sheƙa ba la ruwan ake son ya shiga shi yasa manzon Allah ya ce fa balig ka tsananta saboda ana son ruwan ne ya shiga ramin hancinka dan ya jika ainihin majinarka da ta bushe idan ka fiyatar sai ka cire shi yasa manzon Allah ya ce illa an takuna sa'iman sai dai fa in ka zama kana azumi kaga saboda ruwan ake so ya shiga hancin shi yasa aka ce in kana azumi kar kai haka saboda ruwa zai wuce cikinka amma in ka lura inda muke sheƙan ruwan ba haka bane sheƙan iska muke a yau ba ruwa ba Allah ya sa mu gane wannan yana cikin wasiyar da manzon Allah ya yi ma tawaggar da ta bakunce shi ka lura da muhimmancin sheƙan ruwa a alwala kafin su rabu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar mai da wannan nasiha al-Imam al-Bukhari bai kawo labarin nan cikakke ba ya datse labarin amma al-Imam Abu Dawud shine wanda ya rawaito hadisin da tsawansa yana sahihu sunan abi daud hadisin 130 yanda labarin yazo shine laqitu bin sabira yace kuntu wafida bani banil muntafiq au fi wafdi banil muntafiq ila rasulillah ina daga cikin wadanda suka bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 8 daga hijirarsa wannan shekara ce da manzon Allah ya dinga samun jama'a suna ta bakuntarsa saboda musulunci ya samu nasarar makka to lokacin da muka isa madina mun bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam falam nusadifhu fi manzilihi ba mu yi kicidis da manzon Allah yana gida ba shine almusadafa ba mu yi dace mun taras da manzon Allah a gida ba mun taho gida annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan wasadafna aisha ta ummul mu'minin yace amma mun dace aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ita tana nan fa amarat lana sai ta mana umarni bi khazira da wani abinci wanda suke a zamanin da ana kiransa khazira wanda a zamanin yanzu yana kama da abincin da ake ce ma kuskus idan yanda suke yi kamar yanda ibn al-asir ya faɗa a littafinsa an-nihayatu fi gharib al-hadith wal athar mujallad nabi shafi na 72 yace nama ne za a yanyanka shi da yawa zuba a tukunya a sa ruwa a tafasa sai naman ya nuna fa idza nabija zurra alaihi daqiq sai a kawo gari a zuba sai a dafa gaba daya saboda haka sai ya zama abincin ne an dafa shi gaba dayan sa da nama to amma idan babu nama a ciki akai irin wannan abincin sai a kira shi asida wanda yana kama da bisku a yanzu abinda ake cewa brabisco ko bisku babu nama kenan suna kiran shi asida idan akwai nama fa suna kiran shi khazira lokacin da annabi lokacin suka isa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su taras da manzon Allah ba amma ita Aisha sai ta yi umarni aka yi musu wannan abincin aka yi musu liyafa kaga wannan ma wata sunna ce da ya kamata mu rike idan ya zama mutum ya tafi gida aka ce ai mai gida yayi bako ko da mai gidan bai nan ya kamata ita matar gida ta sa ayi ma wannan bako hidima abinda Aisha ta aikata kenan Allah ya sa mu iya koyi da su wa utina biqina'i ya bada labari ce kuma aka kawo mana akushi wanda cike da dabino muna nan muna ci sun maja'a rasulullah sai ga manzon Allah ya dawo wannan riwayar al-Imam Abu Dawud kenan kaga ya kawo riwayar cikakkiya da labarin yazo fa qala lokacin da manzon Allah ya taho ya taras da mu sai ya mana tambaya hal asabtum shay'an shin kun samu wani abu kuwa kun samu wani abu anan kuwa abin tabawa wanda yana gwada hakkin girmama bako ko mai kankanta na karama da za a yi wa bako au koko yace umira lakum bi shay'in am muku umarni a bako wani abu kullu sai muka ce na'am ya rasulullah an yi umarni a ba mu gashi nan ma muna ci fa baina nahnu ma'a rasulillahi julusun to sai manzon Allah ya zauna tare da mu muna zaune kenan izdafa'ar ra'i ganamahu ila al-murahi sai ga mai kiwon annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo da awakai zai shigar da su shinge inda ake tsare su shi ake kira al-murah wato al-murahu haisu ta'wi ilayhi al-ibl wal ganam bil-layl inda ake tsarewa saboda awakai su kwana washe gari sannan a bude su tafi kiwo in ka duba sharhin hadisin cikin aunul ma'bud mujallal na farko shafin 158 wa ma'ahu sakhlatun tay'ar shi mai kiwon ya zama yana rungume da jinjirar akuya tana kuka yana rungume da jinjirar akuya tana kuka faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mai kiwon nashi ma wallatta ya fulan ya kaiwa ne mai ka haifar mana ai ba shi ya haifi akuyan ba amma akuya ma ana mata unguwan zoma kamar yadda ake wa dan adam hatta saniya idan ka tambayi ba filatani akan taimaka ma saniya wajen haihuwa to haka nan masu kiwon awakai saboda haka yasa manzon Allah ya ce ma wallatta ya fulan mai ka haifar mana wato mai ka taimaka akuya ta samar mana kada sai mai kiwon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bahama an samu wato akuya mace kala sai ce to tunda mace aka samu fasbah lana makana hashatan kaje ka duba akuya babba ita ma mace sai ka yanka ita ce madadin wannan da aka samu a yanzu to tunda ya bada umarni ga baki na zaune an kawo musu abinci sun ci an kawo dabino suna ci manzon Allah ya dawo gida ya ce a yanka akuya kaga baki za su dauka dan su ne kasum makala sai manzon Allah ya juya ya ce masa la tahsibanna karka dauka don kai na yanka akuya a'a anna min ajlika zabahnaha ba don kai ne muka yanka wannan akuya ba abin da yasa muka yanka wannan akuya lana ganamun mi'atun mu muna da awakan mu guda 100 ne la nuridu an tazida ba ma son awakan nan su karu ba ma su Allah ka samu iya koyi da manzonka ba ma son su karu yanzu ashe akwai limit na dukiyar da zaka kai baka son ta karu wanda sai wanda ya iya koyi da manzon Allah yace ba ma son su wuce iyakan 100 iya abin da muke so kenan tunda ai awakai 100 ai suna da yawa awakai 100 kaga ya kai zakka wanda duk ya kai zakka ba a ce mai talaka daga 40 bare kuma a ce sun kai har 100 saboda haka yasa yace ba ma bukatun su karu fa idza wallada ra'i bahma idan mai kiwo ya dawo ya haifar mana da wato jinjirar akuya zabahna makana hashatan yanda muke sai mu yanka akuya a madajinta anan karka dauka ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mar magana ne saboda ya bata masa rai la abinda yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mar haka saboda da bai faɗa din ba da ya tabbata sunna da bai faɗa ba in ka ziyarci mai shanu me ya kamata yayi sai yanka saniya in ka ziyarci mai raƙuma to sai soke raƙumi shi yasa manzo Allah nan take sai ya matashi saboda kowa ya gane na biyu manzo Allah ya hana hakan saboda zai iya alfahari zai iya shigowa ciki alfahari zai iya shigowa ciki kamar yadda al-Imam Suyuti ya faɗa a sharhin hadisin arada rasulullah anna lam natakallaf lakum bizabhi li alla yamtani'u minna وليبرأ من التعجب saboda manzon Allah ya kukuce daga ainihin alfahari wal i'tidadi ala dhayf ya zama shi bako ana dawainiya wanda ya wuce kima akan sa wanda shi ma ya saba mu sunna kamata yayi aiwa bako dawainiya daidai wadai da ba abin da ya wuce misali ba balahi bane kuma dan bakon ya yanka akuya din la amma shi dai manzon Allah ya faɗa masa haka ne saboda me saboda kada na bayan su wahala ta wajen dawainiyar bakin su amma don an yanka don an soke akuya saboda hidimar bako abu ne mai kyau annabi ibrahim alaihi salam ai dan mariki ya soke ko dan mariki ya yanka saboda haka don ka yanka saniya saboda hidimar baki ba kai laifi ba amma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka akuya matukar bai yi bayani ba to ya tabbata sunna saboda ana koyi ne da shi saboda haka yasa nan take annabi sallallahu alaihi wasallam yayi matashiya akai ya sanar da waɗannan baki yace mu ba ma bukata an tazida alal mi'ati fataksur ba ma san awakan su dara guda 100 don za su yi yawa li anna hazal qadra kafil li injahi hajati saboda wannan kima idan aka ce ina da awakai guda 100 sun isa su biya min bukatu na gaba ɗaya tunda sun isa su wadatar da ni ba ni bukatar dukiyar da za su shagaltar da ni zabahna makana hashatan sai mu yanka akuya a madadinta ko dai mu ci ko mu bawo baki ko makwabta وقد استمروا بي على هذا فلأجل ذلك أمرنا هذا الذبح شيء يجي صبود هكذا يسامو كشيء أينك وانن أكويا دين فلا تظنوا بي أني أتكلف لكم ba wai saboda ku ne na sa a yanka wannan akuya ba, kar ku yi wannan tunani. Sai ya ce wa zahiru min hazal qawli annahum lamma sami'u amra rasulillahi bizabhi i'tazaru ilay. Al-Imam Suyuti ya ce akwai alama ta yanayin labarin da aka samu, akwai alamar lokacin da suka ji annabi ya ce aje a yanka akuya, sai suka ce a haba kuma ga abinci an bamu, kamar sun bada uzuri sai mu a ba dan ku zamu yi ba. Shi sa manzon Allah nan da ne ya katse musu hazari, wato kamar sun ce la tatakallafu lana fa ajabahumun nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi la tahsibanna, domin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai hakan ba, babu shakka da ya tabbata sunna. To a sunan Abi Dawud قلت يا رسول الله لقيت بن سبرا يجي سينتي يا رسول الله إنا دا مصلا إنا دا دموا إن لي امرأة إنا دا وتماتا وإن في لسانها شيئا أحرشن تأكوي وانا أبو ملكو واتوينا نفن تنا دا سيوا ما تربات دا تاري حرشن تا تكن يزاجي دا مغنغنو مرساكو انكدو بشرحين حديثن چكين أون المعبود. Kala sai manzon Allah ya ce fatallikha idan, sai ka sake ta kenan. Ya kawo damuwansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah a can gida ina da mata, matar tana da tsiwa ba ta tsare harshenta, takan yi zagi da maganganu marasa kyau. Manzon Allah sai ya ce sake ta. Kala sai nace qultu ya rasulullah to inna laha suhba, mun fa dade tare da ita. Kaga ya fara kawo uzuri tunda manzon Allah ya ce a sake ta, mun fa dade tare walimin ha waladin, kuma muna da yaya ma. Kala sai manzo Allah ya ce famurha to kama ta umarni, abinda take ba shi da kyau, wato yana nufin izha kama ta wa'azi. Fa in yaku fiha khairun fa sataf'al, inda akwai ragowar alkhairi tare da ita, idan kai mata wa'azi za ta aikata abinda kai, domin musulmi yana daukan wa'azi, musulmi yana daukan wa'azi. Kuma idan mace ya zama kun dade da ita har ma kun hayayyafa, to babu shakka ba za ta so rabuwanku ba. Don haka idan kai mata nasiha, yau da gobe za ta dauki wannan nasiha. Sai manzon Allah ya ce masa amma wala tabrib dha'inataka, kar ka yadda ka daki matarka, ka barbika umayyataka, kamar yadda kake dukan baiwarka. Kaga yadda karshen maganar ta zo, shine al-Imam al-Bukhari ya datse sai kawo karshen kawai a cikin al-Adabul Mufrad. فقلت سنتي يا رسول الله اخبرني عن الوضوء تو كبان لاباري game da alwala. Kala sai manzo Allah yace asbigil wudu'a, kai zama kana yalwata alwala. Da larabci malabai suna cewa abinda ake nufi da al-isbag yalwata alwala shine a wanke gaba sau uku, don babu laifi dan an yi sau bibbiyu ko sau daya, duka ya tabbata sunnar manzon Allah. Amma mutumin da ya wanke gabubbansa sau uku, wanda shi ake cewa ya yalwata alwala, saboda haka manzon Allah ya ce ka zama a koda yaushe mai kokarin yalwata alwala, ba mai yin alwala na larura ba. Ko da yake shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi alwala irin na larura din, shine yayi shi bibbiyu kamar a halin tafiya, ko yayi shi daddaya, kuma ba laifi bane kowane mutum ya dauka. Amma ka wanke gabubban alwala sau uku shine abin da yafi dacewa. Wa khallil bainal asabi'i, kuma ka tsatsefi tsakanin yatsunka. Wa balig fil istinshaqi, kuma ka tsananta wajen sheƙan ruwa. Illa an takuna sa'iman, sai fa in ka zama kana azumi. Wannan riwayar al-Imam Abu Dawud, hadisin yana sahih sunan Abi Dawud, hadisin 142. Kaga labarin yanda tazo da tsawon yanda yazo da tsawon sa, sabanin yanda al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin al-Adabul Mufrad. Anan in ka lura cikin hadisin da muka karanta, ko da yake al-Imam al-Bukhari bai kawo shi ba, riwaya ta al-Imam Abu Dawud, annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa umarni ya saki wannan mata, ya masa umarni ya saki matan, saboda ya kawo mar damuwar ita wannan mata, tana da kaifin harshe, takan yi zagi da sauransu, takan faɗi kalmomi na ɓatanci ga mijinta. Manzon Allah sai ya ce ka sake ta. To karo na biyu ba shine karo na ɗaya da annabi ya umarni ga sahabi ya saki mace ba. Akwai hadisin Abdullah ibn Abbas, shi ma al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi. Abdullah ibn Abbas ya ce ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala, sai ya ce inna imra'ati la tamna'u yada lamisin, ya rasulullah matana ba ta ture hannun mai kokarin taba ta la tamna'u yada lamisi mata na bata hana wato hannun wanda ke kokarin ya taba jikinta ko da yake fasara biyu aka samu anan kala sai manzo Allah ya ce garribha wato sake ta yazo da kalmar garribha bi ma'ana wato ibadha ka nisantar da ita kala sai ya ce akhafu an tadba'aha nafsi to ya rasulullah ka ce in saki wannan mata ina tsoron farai na zai bi ta to dan me kai tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam mata na bata ture hannun mai kokarin taba ta sai manzo Allah ya ce sake ta yace ya rasulullah ina tsoron raina zai bi ta wato yana son ta kenan kala sai manzo Allah ya ce fastamte biha to sai ka mori zama da ita haka kenan ko sai ka mori zama da ita haka wannan riwaya ta al-Imam an-Nasa'i yazo da tallikha wannan riwaya ta al-Imam Abu Dawud garribha wato shi wannan mutumi da ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam damuwarsa da ita wannan mata sai manzo Allah ya mar umurni ya sake ta wannan ya zo cikin riwaya da dama na wannan hadisi kamar hadisin al-Imam an-Nasa'i da kuma hadisin al-Imam Abu Dawud yana cewa inna indi imra'atun hiya ahabbin nasi ilayya ya rasulullah ina da wata mata da nafi so a duniya nafi son ta cikin ko dukkan mutane wa hiya la tamna'u yada lamisin amma tana da matsala ba ta ture hannun mai kokarin taba ta kala sai yace tallik haka sake ta kala sai yace la asbiru anha bazan iya hakuri ba ya rasulullah kala sai yace istamti'i biha to sai ka mori zama da ita haka akwai wata riwayar har yanzu wanda Abdullah ibn Abbas ya bari cewa anna rajulan kala wani mutum yace ya rasulullah inna tahti imra'atun jamilatun ina tare da wata mata kyakkyawa la taruddu yada lamisin amma matsalarta ba ta ture hannun mai kokarin taba ta kala sai yace tallik haka sake ta kala sai yace inni la asbiru anha bazan iya hakuri ba kala sai manzon Allah yace fa amsikha mimakon fastamti biha sai ka rike ta akwai riwayar sunan al-Imam al-Baihaqi hadisin Jabir bin Abdullah wanda shi ma ya bada labari irin na Abdullah bin Abbas anna rajulan ata an-nabiyya wani mutum yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah inna li imra'atun wa hiya la tadfa'u yada lamisin yayi kama da hadisin Abdullah bin Abbas ina da wata mata da bata tura hannun mai kokarin taba ta kala sai yace tallik haka sake ta sai yace masa inni uhibbuha wa hiya jamila ina son ta kuma kyakkyawa ce kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fastamti biha sai ka mori zama da ita haka hadisin nan ya zama malamai sun kasu kamar kashi biyu wasu suna cewa hadisin ya inganta kamar Ibn Hazmi a littafin Al-Muhalla mujallad 12 shafin 243 kamar Al-Imam An-Nawawi a littafin sa At-Talkhis fi sahih fi At-Talkhis Sharh Al-Jami' As-Sahih kamar Ibn Hajar a littafin sa At-Talkhis Al-Hadir kamar Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana sahihu sunan Nasa'i hadisin 3465 waɗannan manyan malaman hadisi sun ce hadisin ya inganta amma akwai wasu kuma da suke cewa hadisin bai inganta ba kamar al-Imam an-Nasa'i da ya ruwaito hadisin cikin waɗanda suka ruwaito hadisin kamar Ibn al-Qayyim al-Jawziyya littafin sa Ilamul Muwaqqi'in kamar al-Imam Ahmad bin Hanbal Ibn al-Jawzi littafin sa al-Mawdu'at haka nan Ibn Taymiyya a cikin Majmu'u Fatawa mujallad 32 shafin 116 duk da haka malamai sun yi kokarin fassara wannan hadisin hatta ta wajen ma'anar hadisin nan ma aka samu sabanin fahimta akwai masu cewa ma'anarsa ita ce mutumin yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ina da mata amma fajira ce la tamtani mimman yatlubu minha alfahisha ita wannan mata ba ta ki idan har wani ya nemi alfasha da ita akwai malaman da suka fassara wannan babu shakka daga cikin malaman farko kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa yana cikin At-Talkhis Al-Habir mujallad 3 shafin 452 kamar Abu Ubaid Al-Khallal Al-Imam An-Nasa'i Ibn Al-A'rabi Al-Imam Al-Khattabi Al-Imam Al-Ghazzali Al-Imam An-Nawawi duk sun fassara da haka sannan akwai masu cewa ba wai zina ne mutumin yake nufi matarsa tana yi ba wato abin da yake nufi shine al-mubazzaranci idan mutum yayi kokarin zai taba dukiyar mijinta ba ta kwabansa ba ta hanawa domin akwai irin waɗannan matan ba ta hana wanda ke kokarin ya cutar da mijinta wa annaha la tamna'u ahadan talaba minha shay'an min mali zawjiha idan wani ya nemi dukiyar mijinta ya tabada don akwai irin waɗannan mata idan ka sayo abinci da yawa a gida suka ga abincin yayi yawa sai su yi tarabarwa tana yiwuwa saboda mugunta don ba rabarwa na a samu lada ba amma babu laifi don mace ta yi kyauta mara yawa da dukiyar mijinta wanda manzon Allah ya ce tana da lada a kai amma wasu watsi suke da dukiyar mijin to irin wannan matan ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan mutum yake masa tambaya a kai wannan ita ce fassaran al-imamu ahmad bin hanbal da malamai da dama magabata hatta ibnul jauzi sannan akwai malaman da suke cewa ba daidai bane ma a suranta wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa matana tana zina har manzon Allah ya bashi izinin ya rike ta saboda ai zama da mazinaciya haramu ne ba zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga mutum mutumin da ya tabbatar matarsa tana zina manzon Allah ya ce je ka rike ta ba la ba zai yi ba saboda manzon Allah baya umarni da alfasha kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa cikin majmu'u fatawa mujallan 32 shafin 116 minan nasi man yu'awwilu lamisa bi talibil mali lakinnahu da'if lakinna lafdhal lamisi qad yuradu bihi man massaha bi yadihi wa in lam yata'aha ibnu taymiya yace na'am tana yiwuwa mutumin yana nufin ita wannan mata bata damu da dan namiji ya taba jikinta ba ba wai yana nufin zina bane dan ana samun matan da zaka ga suna cudanya da maza ba su damu dan ka taba jikinsu ba amma fa inda zinan ka ne ma ba za su yadda ba ma dan dai taba jikinsu ba sa ganin damuwa ne to yace ana samun irin waɗannan mata da yawa amma maganar a ce mutumin ya tabbata matarsa tana zina sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka je ka rike ta ba zai yiwu ba saboda Allah tabaraka wataala yace wa hurrima zalika alal mu'mini shi zina an haramta shi ga masu imani yace wa li annahu la ya'muru ar-rajula an yakuna dayyusan ba zai yiwu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga mutumin da zai zama mara kishi ba mutumin da ya zama mara kishi an samu hadisai da dama a kansa an samu hadisai da dama mutumin da ya tabbata matarsa na alfasha amma yana zaune da ita wannan mutumin ba shi ba aljanna wannan babu shakka babu shi babu aljanna wato bai shiga aljanna duk mutumin da ya tabbatar da alfasha ga iyalinsa wannan shi ake kira ad-dayyus akwai hadisin Abdullah ibn Umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace salasatu la yanzuru Allahu azza wa jalla ilaihim yawm al-qiyama mutane uku da Allah ba zai kalle su ba ma a ranar kiyama Allah ka sa ba mu ciki na daya al-aqu li walidayhi mai kuntata ma iyayensa na biyu al-mar'atul mutarajjala matar da ke kokarin daukan wato halaye na maza mace da ke kokarin ta ga ita ta kai darajar maza inda ake cewa kallabi tsakanin rawunna matan da take ganin ta kai darajar maza ita tana sha'awar shiga irin na maza wanda ita ce ake kira al-mutarajjala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace na ukun su shine ad-dayyus wanda baya kishi wadannan kallon su ma Allah ba zai yi ba Allah ka tsare mu Allah bai kallon su ma a filin hisabi hadisin yana sunan nasa'i yana silsilatu sahiha hadisin 674 don haka yasa aka tambayi kamar yadda ibn taymiya yake magana saboda ya kawar da wancan fassara da wasu ke kokarin yi shi mutumin ba zina ce kai tsaye yake nufin matarsa tana yi ba idan aka ce ba ta ture hannun mai kokarin taba ta ibn taymiya ya ce akwai matar da bata damu don an taba ta ba bata damu ba amma ba za ta yi zina ba sai dai taba jikinta ba ta ganin komi ne a zamanin su kenan ba dai yanzu wanda yanzu da yawa mata ba sa ganin matsala ce namiji ya taba jikinsu ba sa ganin akwai damuwa akai aka ce mar mutum ne ya taho gida wa wajada inda imra'atihi rajulan ajnabiyan sai ya taras da matarsa da wani mutum ne ya taho gida ya taras da matarsa da wani Allah ka tsare mu fa wafaha haqqaha wa tallaqaha saboda haka sai ya bata hakokinta ya sake ta summa raja'a daga baya saboda son wannan mata sai ya mai da ita wa salahaha sai ya ce to mutumin da ya tabbatar mata tana alfasha ya zauna da ita to ga hadisin manzo akai inna Allah subhanahu wa ta'ala la lamma khalaqa aljanna lokacin da Allah ya halicci aljanna qala Allah yayi alkawari yace wa izzati wa jalali ina rantsuwa da buwayata ina rantsuwa da daukaka na لا يدخلك بخيل ولا كذاب ولا ديوس مروچي bai shiganki inji Allah makaryaci bai shiganki sannan mara kishin iyali shi ma ba zai shige ki ba kuma tumi yayi kawo ne yace tun ranar da Allah ya halicci aljanna yayi wannan rantsuwa saboda haka duk mutumin da bai kishin iyalinsa annaba shiga aljanna wato alladhi la ghayrata lahu sannan ga hadisin da yazo ingantacce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mu'mina yagaru wa inna Allah yagaru wa ghayratullah an ya'ti al'abd ma hurrima alayhi mu'mini yana da kishi Allah madaukaki yana da kishi kishin Allah shine bawa ya zama ya aikata abin da ya haramta saboda haka sai kawo aya ta alqur'ani inda Allah madaukaki yake cewa azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik a karshen ayan wa hurrima zalika alal mu'minin wa hurrima zalika alal mu'minin haramun ne ga masu imani saboda haka sai yace wa lihaza kana sahihu min qawlay al ulama anna zaniyata la yajuzu tazawujuha ita mazinaciya haramun ne a aure ta illa ba'da tauba sai bayan haqiqanin tuba wa kadhalika idza kanat al mar'a tazni haka ne idan mace an riga an aure ta matar aure ci sai zama an tabbata tana zina lam yakul lahu an yumsikaha ala tilkal hali wannan mutumi haramun ne ya ci gaba da zama da ita wannan mata tunda ta tabbata tana zina bal yufariquha dole ne ya rabu da ita wa illa kana da yusa in ba haka ba kuwa ya zama da yus wanda manzon Allah ya ce Allah ya yi rantsuwa bai shiga aljanna Allah ka tsare mu saboda haka yasa an samu hadisi kashi biyu hadisi na farko shine wanda muka karanta na al-adabul mufrad ga hadisin Abdullah ibn Abbas da hadisin Jabir ibn Abdullah wanda cikin waɗannan hadisai gaba ɗaya manzon Allah ya yi umarni ga wani ya saki mata wancan hadisi na farko abinda yasa manzon Allah ya ce sake ta saboda harshen ta bashi da kyau ta wajen kalma kenan wannan hadisi fa ta wajen mu'amalar ta bata da kyau saboda tana fasikanci manzon Allah ya bada umarni a sake ta to idan ya zama manzon Allah zai bada umarnin ayi saki ya za a yi a ce ai ba a bada shawaran saki wannan kuskure ne idan da a ce ba a bada shawaran saki manzon Allah ya bada saboda haka zaka samu mutum ne an tabbata mata tana zina ya ce ani dai to bazan baka shawara dai ka sake ta ba oh kana bashi shawara ya zauna da ita a lahira ya shiga wuta ai wajibi ne ka gaya masa addayusu la yadkhulul janna duk mara kishi bai shiga aljanna idan ya tabbata wannan mata mazinaciya ce wajibi ne ka rabu da ita me yasa aka ce wajibi ne saboda masu imani ba su zama da mazinata Allah ya ce wa hurrima zalika alal mu'minin an haramta wa masu imani haka idan mutun yana da imani bai yadda ya zauna da mace mazinaciya idan mace tana da imani ba ta yadda ta zauna da miji mazinaciya mazinaci ya dai ya zama imma dukkan su mazinata ne ko kuwa ya zama to ɗayan su kafiri ne abinda Allah ya ce azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wannan shine abinda Ibn Taymiyyah ya faɗa akan wannan hadisi Allah ya sa albarka cikin abinda muka faɗa Allah madaukake ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك